Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba. 18 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafatar su, ga Safilu da kanan labarai.
Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Maria Paul ta Ukraine ta fada hannun kasar Russia a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali, biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki. Haka kuma za a ji cewa Amurka ta ce tana matukar ba da shawarar cewa Taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a Majalisar Lafiya ta Duniya WHA. Mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya WHO.
Tumadalla, kanan labaran kenan. Wata tawagar tarayyar ture karkashin jagorancin jakadiyar Italiya a Niger na wata ziyarar aiki a jihar Agadez da ke jamhuriyar Niger da nufin tattaunawa da al'ummar jihar kan yadda za a magance matsalolin da bakin haure ke fuskanta da kuma gina ababen more rayuwa a jihar.
Muna fatan wannan hulɗa da za a kanku zamana hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu gaba ɗaya ta gaba.
A Najeriya kuma hukumomin kula da asibitin koyarwa na Aminu Kano sun yi ƙarin haske kan dalilan ƙarin kashi 100% na kuɗaɗen aikace-aikace ga marasa lafiyar da ke ziyarta asibitin.
Muna fatan wannan hulɗa da za a kanku zamana hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu gaba ɗaya ta gaba.
Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Safilu Hashin Gumel. Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Maria Paul ta Ukraine ta fada hannun kasar Russia a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun Russia a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Maria Paul mai mutane 430,000 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a harharen da ta kai kusan watanni uku a kan Ukraine. Sai dai Russia na fafutukar ganin ta kwace wasu yankuna a gabashin Ukraine, kuma ta kasa hamɓarar da gwamnatin shugaba Vladimir Zelensky ko kuma ta kwace babban birnin ƙasar na Kiev. Cikin harharen da Russia ke kaiwa akai-akai, wanda Ukraine ta yi kiyasin ya kashe fararen hula 20,000 a Maria Paul, yawancin birnin ya koma baraguzai. Abin da ya rage shine Russia ta hada shi da yankin Crimea wanda ta kwace daga Ukraine a shekarar 2014. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali, biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki, kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya Talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya. Wannan al'amari mai ban al'ajabi ya nuna irin tarzoma ta baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka wadda ta fuskanci juyin mulki sau biyu cikin ƙasa da shekaru biyu. Wani jami'in ma'aikatar tsaron da ya nemi a sake sunansa ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa kanar Ahmad Keita na cikin waɗanda aka kama. Ba a san Keita a bainar jama'a ba, amma ana kyautar zaton yana cikin hafsoshin sojojin da suka karɓe mulki a watan Agustan 2020, inda daga baya suka ƙarfafa ƙarfinsu a juyin mulki na biyu a watan Mayun shekara mai zuwa. Amurka ta ce tana matuƙar ba da shawarar cewa Taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a Majalisar Lafiya ta Duniya WHA, mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya WHO wadda ta jagoranci taron ta na shekara daga 22 zuwa 28 ga watan Mayu a Geneva. A ranar Talata, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yakar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a, warewar Taiwan daga hukumar WHO ba ta da tushe. Mun imanin cewa babu wata hujja mai ma'ana don keɓance shigar da Taiwan a cikin WHO, in ji Price. Rashin Taiwan daga hukumar WHA a cikin 'yan shekarun nan wani abu ne da muka nemi a gyara. Hukumar WHO ta bijiro al'adarta ta tsawon shekaru ta gayyatar tawagar Taiwan don sa ido a taron kiwon lafiya na duniya karo na 70 a shekara ta 2017. Jami'an Amurka da 'yan majalisa sun yi ba da kwarewar Taiwan da tsayin daka wajen fuskantar COVID-19. Suna masu cewa tana ba da muhimmin bayanai ga WHO yayin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke magance barazanar lafiyar jama'a.
To, nan da ba jimawa ba, Sarfilu zai sake dawowa don kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wata tawaga ta tarayyar Turai ƙarƙashin jagorancin jakadiyar Italiya a Nijar na wata ziyara a jihar Agadez da nufin tattaunawa tare da al'ummar jihar kan yadda za a magance matsaloli da bakin haure ke fuskanta da kuma gina ababen more rayuwa a jihar. Ga Hamidan Galisa
tuwa ne aka tattauna tsakanin tawagar kungiyar tarayyar Turai ƙarƙashin jagorancin jakadiyar Italiya a Nijar da hukumomin jihar Agadez yayin ziyarar da suka kai a jihar. Tawagar ta tarayyar Turai tare da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya SAR su yi wa hukumomin jihar ƙarin bayani kan irin tallafin da suke baiwa jihar Agadez domin bunƙasa tattalin arzikinta da ya fuskanci koma baya tun bayan haramta safarar bakin haure, da ma baiwa ƙasar Nijar ƙwarin gwiwar aiki tare da ƙungiyar tarayyar Turan domin shawo kan tarin matsalolin da suka yi kane-kane a ƙasar. Luca Mes, jami'i a ofishin jakadancin Italiya a Nijar. Ayyuka da yawa ne tarayyar Turai ta yi a cikin jihar Agadez, kuma jihar Agadez tana da matukar muhimmanci ga kasashenmu na Turai, musamman wajen tabbatar da tsaro. Kun san jihar Agadez na fuskantar matsaloli masu yawa, kama daga matsalolin tsaro da bakin haure da dai sauransu. Jihar Agadez ta zama babbar hanyar da bakin haure ke ratsawa cikinta da nufin zuwa kasashen Turai. Maksudin zuwan mu kenan domin gane wa idanuwanmu tarin matsalolin da jihar ke fuskanta domin yi aiki tare da hukumomin jihar don shawo kan waɗannan matsalolin. Tun bayan da aka sanya dokar hana safarar baki a Afirka, tattalin arzikin jihar Agadez ke fuskantar koma baya duk da irin alƙawarin da tarayyar Turan ta yi wa jihar na bunƙasa arzikinta. Sai dai hukumomi a jihar Agadez na fatan a wannan karan hulɗar za ta amfani kowane ɓangare na al'umma. Ya ji mai martaba Sarki Abzin Umar Ibrahim Umaru.
Muna fatan wannan hulɗar za ta haƙuƙu ta zamana hulɗa ce wadda yake za ta amfani talakawa, za ta amfani cigaban jihar mu duka baɗaya ta Agadez. Burin da gare mu kanan mu da su domin sun dauki alkawarin za su komo su zauna ga dangane mai aiki da su domin jihar mu domin karkarun mu mai kwamunikin mu su ci gaba bisa ga development talakawan mu. Fani zai tsaya bisa fani daban-daban, fani na tsaron kasa kuma fani na shugaban al'umma, cewa da tallafa ma al'umma abinda suke so a travel kwamunikin su. Kenan mutane ta hanyar kwamunikin su za su ga yin bukatar su kuma su kuma su taimaka mana.
Matasa ma suna korafin an dakatar da ayyukansu na samun abin biyan bukatunsu, saboda haka suke roƙon a taimaka musu da abi. Abu Alhassan, shugaban wata kungiyar matasa a Agadez.
Mu abinda muke so wasu diba su gani yau halin da matasa suke ciki, ganin yawancin matasa da zamani suke surtu ma kamar bisa harkar bakin hauren wannan da aka kawo wannan dokoki a saman shi, mun gani shomaj ya yi yawa a cikin garin nan. Saboda haka ne muke fata ya zamanto zaman da za a yi da su, an samu wasu hanyoyin da za a samu abubuwan da matasa za su samu ayyuka na dindindin, saboda zaman banza yi yawa kuma abubuwa dai da suke ba su da kyau suke yawan abu kowa a cikin gari wanda suke zaman banza ne ke kawo su.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Hamidan Mahmud. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da ƙarshen labaran duniya.
Bincike na bayanan da jami'an sojan Amurka suka yi na tayar da tambayoyi game da shugabannin Taliban na Afghanistan da kuma abin da suke son yi don ganin an daƙile ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida. A wani bangare ne yarjejeniyar Doha da Amurka a watan Fabrairun 2020 wanda ya share fagen janyewar Amurka daga Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta amince da tabbatar da cewa ba za a sake amfani da Afghanistan a matsayin cibiyar kaddamar da har-haren ta'addanci a ƙasashen yamma ba. Sai dai binciken da babban kwamandan Amurka wanda ke kula da sojojin Amurka a gabas ta tsakiya da kudancin Asiya da kuma ma'aikatar tsaro ta Ofishin Inspector General ya yi nuni da cewa yayin da wa'adin ke ci gaba da kasancewa a yanzu, ƙungiyar Taliban na iya zama a shirye ta yi la'akari da sauyi. Wataƙila Taliban za ta sassauta waɗannan takunkumi nan da watanni 12 zuwa 24 masu zuwa, wanda zai baiwa Al-Qaida 'yancin walwala da kuma ikon horarwa da tafiye-tafiye da kuma yiwuwar sake kafa damar gudanar da ayyukan ta'addanci, a cewar rahoton babban Inspector General da aka fitar a jiya Talata. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta kai ƙarar mai gidan caca na Las Vegas Steve Wynn jiya Talata don tilasta masa yin rajista a matsayin wakili na ƙasashen waje saboda ayyukan da ta ce ya yi bisa umarnin gwamnatin China a lokacin gwamnatin Trump. Ma'aikatar ta ce ta shawarci Wynn akai-akai a cikin shekaru 4 da suka gabata ya rajista a ƙarƙashin dokar rajista ta wakilan ƙasashen waje ko fara, kuma tana ƙaran Wynn yanzu saboda ya ƙi yin hakan. Kodayake ma'aikatar shari'a ta ƙara zagi dantsi wajen gurfanar da mutanen da ba su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ba, amma jami'ai sun bayyana wannan shari'ar a matsayin shari'a ta farko a cikin fiye da shekaru 30. Idan gwamnatin waje na amfani da Amurka a matsayin wakilinta wajen yin tasiri ga shawarwarin siyasa a Amurka, fara tana baiwa jama'ar Amurka 'yancin sani, inji mataimakin babban mai shari'a Matthew Olson, shugaban sashen tsaro na ƙasa a cikin wata sanarwa. Mai magana da yawun ma'aikatar ya ƙi cewa komai kan dalilin da ya sa ma'aikatar ta ɗauki matakin kai ƙarar maimakon tuhumarsa a matsayin ya aikata laifuka.
Gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Kano, inda hukumomin kula da asibitin koyarwa na Aminu Kano suka yi ƙarin haske dangane da dalilin ƙarin kashi 100% na kuɗaɗen aikace-aikace ga marasa lafiya da ke ziyartar asibitin. Sai dai masu nazari a kan tsarin kiwon lafiyar jama'a sun kawo shawarar hanyoyin bi domin magance matsalolin da ke haifar da tsadar kiwon lafiya ƙasashe irin su Najeriya. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Kimanin makonni 2 da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya. Ƙarin kashi 100 ne dai hukumomin suka yi akan dukkanin aikace-aikacen da suke yi wa marasa lafiyar. Sai dai al'umma, musamman ma marasa lafiyan da ke ziyartar asibitin, sun koka da wannan ƙari la'akari da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki a Najeriya. To amma Farfesa Awolu Umar Gajida da ke zaman mataimakin shugaban asibitin ya fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki na ƙarin kuɗi.
Mun tsinci kanmu abinda ake cewa gaba kura baya siyaki. Canje-canjen farashi a kasuwa na kayayyakin aiki da muke aiki da su ya nuna dole sai mun canja farashin da muke cajen mutane. Wanda ya fi tsamari a kwanan nan shine canjin farashin diesel, wato gas kenan, wanda muke amfani da su, muke kunna injinan da muke aiki da su. Da muna sayan diesel 200 da dan wani abu, amma a yanzu ana diesel, kowa ya san liter diesel ta kai naira 700 da wani abu. To in aka tsinci kai akan haka, ko dai mu ce mun gaza mun kasa, wanda bamu yi wa mutane adalci ba, ko kuma a ce to mutane dinnan abinda suke biya su dan ƙara. Muna sanar da cewa ana cikin wani hali, ana tsitsi da kyar ake cin abinci da menene. Wannan ƙarin mun san bai yi kowa daɗi ba, mu ma kanmu bai mana daɗi ba.
yanzu aka dai masana kiwon lafiya da masu sharhi kan harkokin lafiya a Najeriya na ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a dauka a irin wannan yanayi. Dr. Musa Sufi guda ne cikin masu tsokaci a fagen kiwon lafiya a Najeriya na cewa
shi diesel abu ne da kusan duk duniya abin ya shafa a sakamakon wasu yaƙi-yaƙi da ake da Russia da Ukraine da sauransu. Gwamnatin tarayya ya kamata su fito da tsari na kawo wani tallafi na musamman na gaggawa, a fitar da koda doka ce ko wani tsari da za a ware wasu kuɗaɗe da za a tallafa waɗannan asibitoci domin a ceto su. Haka zan gwamnatocin jihohin da su waɗannan asibitoci suke zaune wanda kuma yawanci al'ummar wannan jiha su suka fi kowa amfana da wannan, to su ma ya kamata a ce su fito da tsari da za su taimaka wannan asibitocin da al'ummar suke amfana wurin kawo sauki da rage wahalhalun da mutane za a ce sai su za su biya wannan kuɗaɗen da aka samu ƙari kusan lokaci guda. Akwai kuma masu arziki masu hannu da shuni, wannan lokacin fa kamar kusan kwatankwacin lokacin corona ne da ya zo sanda ta zo, to yana buƙatar irin wannan hoɓɓasan.
Sai dai wannan ƙari da mahukuntan na asibitin koyarwa na Aminu Kano suka yi na iya zama naucin gadi, inji Farfesa Awolu Umar Gajida.
Muna fata in har farashin abubuwa suka yi ƙasa, mu ma dole za mu juye farashin mu ya yi ƙasa, domin dai ai jama'a da ake hidimtawa za a yi wannan. Ko a yanzu haka mana da nake magana mun fara duba mu ga wanne abu ne wanda muka ga cewa farashin da aka sa yayi nisan da cewa ya kamata a dan dada rage su ƙasa, domin dai a tausayawa su masu zuwa su ganin likita don su yi wannan. Za a yi amma fara ba wai kawai mun yi kenan mun kauda kanmu ba, mu ma muna da ƴan uwa, mu kanmu za mu iya zama marasa lafiyan da za mu zo.
Mai gadajen kwanciya kimanin 700 a shekara ta 2017 fiye da mutane 300,000 ne suka ziyarci wannan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke nan birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu sai ku dada gyara zama don ku saurari shirin.
Kimanin makonni 2 da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya. Ƙarin kashi 100 ne dai hukumomin suka yi a kan
baki mai yanka wuya. Daga ƙarshe dai tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya koma jam'iyyar APC. Ko ina aka kwana kan batun tsayawarsa takarar shugaban ƙasa a jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya, kuma da alama tsugune bata ƙare ba a jam'iyyar APC mai mulkin jihar, ko bayan janyewar ministan shari'a daga takarar gwamnan jihar. Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni na baya-bayan nan na tabbatar da cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya sauya shekara daga jam'iyyar PDP zuwa APC, duk kuwa da musan tare-tare-tare haka da aka yi ta yi a can baya. Wasu manyan jaridu da ma kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito shugabancin jam'iyyar APC a mazaɓar Oteke ta jihar Bayelsa, yana tabbatar da cewa Jonathan a yanzu cikakken ɗan jam'iyyar APC ne. Wasu majiyoyin kuma sun tabbatar wa kafafen yaɗa labaran cewa tsohon shugaban na da ƙudurin sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a zaɓen shekara ta 2023, duk kuwa da cewa ya fito ƙarara ya yi fatali da wasu 'yan arewacin ƙasar da suka saya masa takardun neman tsayawa takara na jam'iyyar a makon jiya. Shugaban a ƙasa a tsare na shugaba Muhammadu Buhari, kuma jigo a jam'iyyar APC, ya yi ƙarin haske kan yadda suka ji da labarin.
Sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad. Gaskiya raɗe-raɗe yake ta yi kwanaki, ni dai na ji ko da yake kai ka ce ya tabbata cewa ya shigo APC, amma in ma ya tabbata cewa ya shigo, to ya kamata ne ya koma gefe ɗaya ya zama wanda zai dinga ba da shawarwari, yanda in ma an zo an kafa gwamnati, APC ta kafa gwamnati, yanda za a fita cikin wannan kangin da muke. Ya yi ido mataimakin gwamna na Bayelsa State shekara hudu, Allah ya zo ya bashi lokacin da mai girma Iraduwa Allah ya ji kanshi ya rasu. Kaga ya idar da shekarun da ya rage na PDP na Alhaji Iraduwa, sannan ya zo ya yi shekara hudu shi, kusan shekara bakwai. Kuma amma yanda ka ce ne tambayan da kai na biyu, wai ba za mu ce rashin kunya ba ne, APC ta faɗi gaskiya ne, saboda a lokacin abubuwa sun taɓarɓare saboda sace-sace da aka yi a gwamnatinsa, kuma ya buɗa ma PDP ɓarnin da aka yi na triliyoyi na dollars a ƙasar nan a lokacin shi, ba wanda zai iya comprehending nashi. Saboda haka shawarar mu ya koma gefe, akwai mutane yanzu wanda suka sai forms wajen 25 a APC, kuma ga primary nan zuwa, muna kyautar da tantalakawa wayannan delegates din za su duba mutanen kwarai.
To sai dai kuma jam'iyyar adawa ta PDP ta bakin tsohon sakatarinta na ƙasa Sanata Ibrahim Umar Tsauri tana ganin duk da yake ta yi rashin babban jigo, to amma kuma da walakin idan har jam'iyyar APC ta tsayar da shi takarar shugaban ƙasa.
In har Goodluck Jonathan ya yanke hukunci ya koma jam'iyyar APC, to wannan kuma wani abu ne na daban. Demokradiyya kana iya abin da kake so a lokacin da kake shi, kuma ka koma gida kai abin da ka ga dama ka zauna lafiya. Amma ina so a sani cewa maganar a ce ya PDP ta ji, wato ko da ɗan siyasa mai jefa ƙuri'a ne kawai ya je ya bar jam'iyyar kai faɗa wata jam'iyya, duk ɗan siyasar da ke cikin wannan jam'iyyar da ka bari zai ji ba daɗi. Balle shugaban ƙasa wanda ya yi shekara 6 ina shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ku, a ce ba jam'iyya babu shakka an ta tabbata ba za mu ji daɗi ba. Amma san ina so a bari su ta tabbata, don gaskiyar magana yanzu ba ta tabbata ba. Kuma ba ni tsammanin Goodluck Jonathan zai yi wannan kuskuren, amma mu a wurinmu in ma ya yi ba za mu ce ya yi kuskure ba.
To amma ka ambaci kuskure, idan ta tabbata menene kuskure a ciki idan ya bar jam'iyyar PDP ya koma APC? A jihar Kebbi kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamnan jihar ta Kebbi, duk ko da cewa tuni da ya tsayi takardun tsayawa takarar mukamin a zaben shekara ta 2023. Duk da yake duk kokarin jin ta bakin ministan kan dalilin daukar matakin bai sami nasara ba. To amma kuma kakakin jam'iyyar na jihar Kebbi Isa Abubakar As-Salafi ya tabbatar da lamarin.
Kamar da labari ya zo muku, a hakikin gaskiya haka abin yake, saboda shi mulki Allah shike bashe shi ga wanda ya so a lokacin da ya so, kuma bisa ga yanda ya tsara. Alhamdulillah, mai girma ministan shari'a Alhaji Abubakar Cika Malami mutum ne matashi mai da'a mai biyayya wanda ya san ya kamata. Jami'ar APC ta jihar Kebbi ta yi matsaya tana shawa akan kira-kiran da al'umma ke mishi tsaya takarar gwamna, kuma ya samu goyon baya kwarai da gaske matuƙa, domin alhakikanin gaskiya yana ɗaya daga cikin waɗanda a 'yan takara mafi kwarjini da muke da su a cikin jami'ar ta APC. Sai Allah ya kaddari amininsa, mai gidansa, masoyinsa, amintaccensa President Muhammad Buhari ya nemi da in babu damuwa ya janye wannan ƙudurin nasa na takarar gwamna, domin yana da buƙatar ci gaba da aiki da shi a matsayin ministan shari'a kuma babban lauyi na Najeriya. Bisa ga al'ada, ɗan adam mafi yawan lokuta ko da shi na da ra'ayi, inda yana da manufa mai kyau zuwa ga al'umma, sa yakan jaye ra'ayinsa domin ya yi abin da al'umma ke so, ko kuma zai amfana al'umma a abin da ake ce ba ta yi wider consultative, kamar a bisa ga wani abu da ya fi amfani mai yawa fiye da ƙudurin kai kaɗai.
A can baya wata tattaunawa da muka yi da kai, mun fahimci cewa kamar takarar tashi tana ɗan ko kuma ta haifar da ɗan cece-kuce a cikin jam'iyyar ka ta APC, inda har ake ganin kamar jam'iyyar ta rabu gida biyu. Shin yanzu da aka sami wannan, to ya makomar jam'iyyar ku ta APC da kuma wannan ɓaraka da aka samu musamman tsakanin ɓangaren Adamu Aliyu da kuma ɓangaren shi gwamna Atiku Bagudu?
A wancan lokaci dama farin jini ne da biyayya da kwarjini na shi mai girma minista ya samu karja a kan shi. Kuma alhamdulillah yanzu Allah ya hukunce sama a mantar hukuncin Ubangiji. A halin yanzu babu wani kace na ce, domin dama ba minista kadai ya saifan ɗan takar gwamna a jihar Kebbi ba. Muna da kusan mutum guda hudu. Kowane irin ɗan adam shi na da ra'ayi. Da saboda haka ba za mu fita cikin irin wannan al'adar ta kasance ya mutane masu ra'ayi ba.
To amma kuma da alama hakan bai kawo ƙarshen baraka a jam'iyyar ta APC a jihar ba, wadda ta samo asali sanadiyar zargin da ake yi wa gwamnan jihar Atiku Bagudu na goyon bayan takarar ministan, lamarin da ya sa bangaren tsohon gwamna Adamu Alero suka ja daga. Alhaji Sani Dododo jigo ne a bangaren jam'iyyar na Adamu Alero.
Na daidai mu namu bangare na Sanata Muhammadu Adamu Alero ba muna adawa ne da cikan malami ba, a matsayinsa na cikan malami don yana ɗan takara ko kuma yana ministan shari'a ba. Abinda muka damu da shi tun farko shine zaman da an kai na masu ruwa da tsaki, duk wanda a cikin wato esko ko mu ce shugabanni na mazaɓu da kuma mataki na ƙananan hukumomi a bar kowa. To da aka zo wurin yi shine sai aka ciccire duk wani wanda ake gani magoyi bayan Sanata Muhammadu Adamu Alero ne ko kuma magoyi bayan wato sanan leader ne wato Dr. Yaya Abdullahi Mallamawan Kabi ko kuma magoyi bayan ɗaya daga cikin mukan mu da muke tare da su. Wannan shine abin da muka ce ba a yi daidai ba a komo a mai da kowa ko da bai tare da mu a yi adalci. Wayannan mutane suke rike da jam'iyya tun farko, saboda ka bai kamata yanzu a zo don an cimma biyan bukata ba a ce a musu jiwa matattun musa.
Eto amma can farko duk abin da ake hasashe dai duk wannan cire-ciren da kuke korafin an yi ana ganin kamar gwamnati ta yi ne domin tabbatar da wani dan takara bisa ga naku dan takara don ganin cewa ta share fage ma shi cika malami dai a takaice. To yanzu gashi baya takara.
Gajin gaskiya Haji Faruku mu wannan bai dame mu ba. Abinda muka sani shine muna da dan takara sahihi da cijo mai mutunci mai kima wanda yake da a ce a girma gona dukkan makarabansa sun san wane ne Dr. Ya Abdullahi da ma ba tsaya wata da kaddama ba tun farko na dubun wani dan takara za a dauko.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Sanyin na, masu sauraro sai a gafarce mu bisa tangarɗar na'ura da muka samu a shirin. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Ta tabbata jiya Talata tashar ruwan Mariupol ta Ukraine ta fada hannun kasar Rasha a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun Rasha a yarjejeniyar da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma. Kwace birnin Mariupol mai mutane 430,000 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun Azov. Zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a harharen da ta kai kusan watanni uku a kan Ukraine. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali, biyo bayan abinda hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki, kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya Talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yin muke marawa baya.
Thomas sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Ya zama madadin Sarfilu Hashin Gume da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jimbi Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari ne nake muku fatan alheri, huta lafiya. Ma assalamu.